fola, chikena, na genki, na soji, na fola, chikena, 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 umpa chikena, 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 umpa chikena. Chinde genki, ya sama dole mbiki, ina biki, ya sama dole na soki. Hey, see your body too make sense. Keep you on it, the thing go make sense. In a bike, I swear I know get sense. Go shigana, is shigachang. Ga wata nan kuma ga wata chang. Amma zan buta nan domin in geta chang. Shigana, is shigachang. Zan buta nan domin in geta chang. Na ganta na bita na ce mata ya sunanta. Shigana, cause the way she na wanna na way she na giri kisa digidanta. Shigana, na ganki, na soki, na fola. Shigana, na ganki, na soki, na fola. Shigana, 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 umpa shigana. 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 Shigana
ganki fa sai da na fola na fada. Kama ni kama gola, body shape Coca-Cola, muje ta gombo gobe miyola. Shikenan, end of story. Na kai sama ta cancan koli. Tana da shi ta fi karfin gori. Aka ta bige ni ta ce mini sorry. Let it get down at the back of my Benz. So she let me hit the ones and I'm back to the friend zone. With the way she why this guy ta my sense. So come and give me because I said so.
Na ganta na bita na ce mata ya sunanta. Shikenan, cause the way she na wanna na way she na giri kisa digidanta. Shikenan, na ganki na soki, na fola. Shikena, na ganki, na soki, na fola. Shikena, 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 umpa shikena. Shikena, 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 umpa shikena. Shikena, 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 umpa shikena. Shikena, 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 umpa shikena.
Shikena, you dey give me fire. You dey give me fire, fire.